mai jari tungu tungu yanka masa jarbaje
du mai yin lumbu lumbu baya kasa je mage mai zance da su ta su mun zo kuma ya lauye insha Allah sannu sannu sai sun aje tawaye
ga waka
ku zo ku ji
ku yi aiki
da hankali
din kado
shi munzalin
din shura
kasambari
in sun dau ki cokali ni zan dau ki ludai wakoki suna diri labari cikin gari
ga kunnin wakoki na sisin gol 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 kusa ya ku ji sisin gol 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 sin juwa na sisin gol 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 jama'a ga sisin gol 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 wa zai sai sisin gol 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 kusa ya ku ji sisin gol 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 gol
sisin gol tsada mai wayo ka sai bata ado araha sai in babu kudi fullo ka dan sanda ni magani da shi tunda na sa hula kai nake ta duri
naira dola euro pound sai fa za mu kashe gaba masaji buji lv nai kuma sai mun sasaka uae toki mali jadi bosni du sai mun shiga morocco togo congo monaco mexico sai mun zagaya